الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asaba bakwai ga watan Zulhijja shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 10 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi dan tambayoyi sukan iya gabata tambaya ta farko an uwa ke cewa shin haka ne idan watan Zulhijja ya kama ba a yanke farce sai mu ce kwarai har ma da gashi kamar yanda Ummu Salama Allah ya kara mata yadda ta rawaito hadisi daga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar mu lura da hadisin ba kowa da kowa bane aka haramta masa yanke farce ko kuma gusar da wulgashi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza dakhala al-ashru min zilhijja wa arada ahadukum an yubashiya fala yamassanna shay'an min gufrihi wala sha'ri aw kama qala azan Allah yake cewa idan wato watan Zulhijja an gane ko ko kuma idza dakhala shahru Zulhijja idan watan Zulhijja ya kama azan Allah yace dayan kunanihin yillayya to kada ya yanke farcin sa kuma kada ya aske gashin sa lafazin almasu anan bi ma'ana al'aqd karka yanke farce kuma karka aske wani gashi lafazin iya abin da yake nunawa mutumin da yake da nihin yin layya koda a wannan lokaci bai mallaki layyar ba in dai watan Zulhijja ya kama kana da nihin yin layya koda baka saya ba to baya halatta ka yanke farce kuma baya halatta ka gusar da gashi don haka malamai da suka kalli wannan lafazi suka ce wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita ga mutumin da yake da nihin yin layya ba wanda za a yi layya a madadin sa ma'ana wanda za a tarar da shi a cikin lada kamar kankanin yara da mata da sauran iyali wanda yake da layya tashi takanas to wannan shine baya halatta ya yanke farce ko ya gusar da wani gashi yara da mata da sauran iyallai in an saya musu layya tasu ta musamman wanda ba tarayya bane ba za su yi da mai gida a cikin lada to su ma baya halatta a gusar musu da wani abu don haka kenan wannan hadisi hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karin fadakarwa a nan wanda ya yanke farci ko ya aske gashi alhali yana da nihin yin layya akan mantuwa ko kuskure. Me ake nihi da kuskure? Rashin sani a nan. To wannan ba laifi a kansa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗauke masa laifin wato saba ma manzansa akan wannan sunna. Saboda ƙa'ida duk abinda za ka yi akan rashin sani ko akan mantuwa, to wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya kama bayansa da laifi, wanda bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba. Dalili akan haka faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ubangiji ta'ala ya ce ya amsa wannan addu'a kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu'minai suka yi roƙo, ya Ubangijinmu kada ka kama mu da laifi in mun kuskure ko mun manta. Ubangiji ta'ala ya ce kada a jabutu, tabbas na karɓi wannan addu'a ta ku. Don haka in ka gangaro cikin suratul Ahzab yake cewa wala junaha alaikum fima akhfatum bi, ba laifi a kanku game da abinda ku kuskure. An gane ku? Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi. Ubangiji ta'ala ya ma al-umma ta rangwame a sanadiyya a saboda ni kuskure da mantuwa da abinda aka tilasa mutum akan aikatawa game da abinda Allah ya haramta. To ina ga mutumin da ya aikata da ganganci? Wanda ya aikata da ganganci yana da laifi na saba ma hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kasancewar ko da gangan ka yanke farce ko ka aske gashi, wannan bai shahilayya ba. Layya matsayinta daban, rashin yanke farce da gusar da gashi matsayinsa daban. An gane ku? Tambaya ta biyu ke cewa wai haka ne cewa layya tana biya arafa, cewa in kun ga wata ko da an wayi gari goma ga wata, in dai ba a tsaya a arafa ba maganar layya? Kwarai da gaske haka ne, ita layya tana biyar saiwa arafa. Don haka ita sallar layya ta sha bamban da sallar azumi. Sallar azumi shine za ku yi amfani da ganin wata wato na ƙasarku, ko kuma mu ce na yankinku, ko kuma na duniyar musulmi, kamar yanda malamai suke da maganganu guda uku. Amma abin da ya shahi wato ita layya, dole kowa ya ajiye lissafin ganin watan shi, yayi aiki da ganin wato wata wanda yake na ƙasar Makka. Domin ita Arafa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana, tana kasancewa ne ran 9 ga watan Zulhijja. In aka hau Arafa yau, washe gari shine layya. Wannan yini na 10 shine ake kiran shi yawmun nahar, wato ranar layya kenan. To dan haka a ka'ida anan, in kuka ga wata, in ganin watan ku ya kuskure da wancan, dole za ku yi amfani wato da tsayawar Arafa. Wanda ba su da labarin tsayawa Arafa, tsayuwa Arafa, to su ne za su lissafa kwanukan wata, ran da aka wayi ran 10 ga wata, ran nan za su yanka layya. Sun tabbata ran 10 ga wata shine ranar layya. An gane? Jama'ar da ba su da labarin tsayuwa Arafa kenan. Waɗanda suke da labarin tsayuwa Arafa, ko da an wayi gari yau 10 ga wata, to ba maganar yanka layya sai idan an tsaya a Arafa. Haka kuma idan kasancewar misali kenan tsayuwar watan ku yayi jinkiri game da tsayuwa Arafa, misali yau an tsaya a Arafa ku kuma kuna ga 8 ga wata kenan, washe gari dole ku yanka. Ko yayi gaba ko yayi baya kenan, iya dai abinda za ku yi lura da tsayuwa Arafa. Ran da aka tsaya a Arafa, to washe gari ita ce sallah. Na'am. Kamar kaka.
Kamar ya kare takumi. Kuma wata addu'a ta cikin Qur'ani, ya halitta mutum wani abu daga cikin Qur'ani.
ya kare alkanut ya je Yesu jira ya gama komai ko me kake yi bayan yayi alkanut kuma ya taso yayi alkanutin kafin ruku'u kuma in ya taso ya ci gaba da wasu ayoyi na alqur'ani ko kuma a cikin alkanutin haka zaka fada bayan alkanut mutun yakan iya zawwa da wata sir da wata addu'a ta daban kware da gaske in kai wannan addu'a ta alkanut wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da jikansa dan Aliyu dan Abi Talib shine Al-Hasan wanda farkonta shine Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait har zuwa karshenta idan kai ta zaka biyo baya da dukkan wasu addu'o'i bakin gwalgwado wanda ka iya kuma lalle babu addu'o'i waɗanda suke jawami wanda suka kunshi komai abinda mutum yake roko a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira sama da addu'o'in da suka zo a cikin alqur'ani da addu'o'in da suka zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake bukata mutum ya ladumo irin waɗannan addu'o'i ya biyo baya da su lalle bai takaita ba akan cewa ita kadai ce zakai in kai duk wata addu'a ka kan iya zawwa da ita na'am
dan mutum ya kawar da sallah kayan fatiha da ya zo da sura dai daga
bayan wai lokacin da kai takbiratul ihram kafin ka karanta fatiha sai ka karanta sura iya abinda zaka yi anan sai ka dawo baya ka sake karanta fatiha sannan ka sake maimaita sura kuma ba kabla akan ka ko baya domin fatiha dole ne a cikin kowace raka'a an gane ku dole ne sai mutun ya zo da fatiha ita kuma sura daman tana kasancewa bayan fatiha na'am yana iya bari bayan azhar yayi
yana iya rama bayan sallar
azhar wani misali ar-rawatib hudu da ake yi kafin azhar ko kuma biyu kafin azhar kamar yadda yake cikin wata riwaya idan suka kuce maka zaka iya rama su bayan azhar kwarai da gaske zaka iya rama su kamar yadda hadisi ya tabbatar mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana rama waɗannan raka'o'i ar-rawatib kamar yadda ya gabata a darasin mu na sunan Tirmidhi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ummu Salama ta ganshi yana sallah bayan lasar sai take tambayarsa wannan ko wace sallah ce kake ya rasulullah alhali kai ku kai hani game da yin sallah a irin wannan lokaci manzon Allah sai yake cewa raka'o'i ne wanda nake yi wato bayan azhar wato wasu jama'a suka shigaltar da ni manzo Allah yake sune nake ramawa a yanzu don haka ar-rawatib wanda ya saba yin su yau da gobe idan suka kubce masa zai iya ramawa amma daman kai baka saba yi ba an gane haka kawai ya kubce maka daman baka lazimce su ba to wannan maganar ramuwa bata taso ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazimce su yau da gobe don haka duk wanda ya lazimce su yana yi in suka kubce masa zai iya ramawa kamar yadda kiyamul layl gaba ɗayan ta manzon Allah yana rama ta ya gabata a darasin mu hadisin Aisha yana yin raka'a 11 a cikin dare idan wani uzuri ya gitta masa bai samu bai yi idan aka wayi gari manzon Allah yana yin raka'a 12 tsakanin kenan bayan sallar asuba bayan wayewar gari har zuwa lokacin azhar a wannan tsakani yake yin raka'a 12 maimakon yana yin 11 a cikin dare domin ita sallar yini babu witri a cikin ta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna dai cikin kitabul hajj mun tsaya karshen wato babi na 87 wanda yana da alaka da babi na 85 wanda babi na 85 na bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin hajji a madadin dattijo wanda karfinsa ya kare da matacce. Kamar yanda malam ya zo mana da hadisai kamar guda uku a cikin babukan waɗanda suke tabbatar da halaccin yin hajji a madadin waɗannan mutane biyu, wanda karfinsa ya kare ko wanda Allah ya masa rasuwa ba tare da ya yi hajji ba, ko kuma ana son a yi masa hajji domin neman ƙarin lada a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda bayani ya gabata, sai ka hada da wanda yake marar lafiya, wanda yake da rashin lafiya, rashin lafiyar da ba za ta iya bashi damar yin hajji. Shine malam ya zo da hadisin Abdullahi dan Abbas daga dan uwansa Al-Fadl ibn Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke cewa lalle wato wata mata daga cikin kabila ta Khaf'a, wanda kabila ce Yamaniya, tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna abi adrakathu faridatullah fil hajj wa huwa shaykhun kabir. Tace ya Rasulullah, lalle mahaifina wato farilla ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala game da hajji da ya farlanta ma bayinsa, ta riski mahaifina halin yana dattijo wanda yake karfi ya gani, don haka tace la yastati'u an yastawiya ala zahril ba'ir, baya iya tabbata wato a gadan bayan rakumi, in an dora shi ma baya iya zama, balantana ya rike akala ya yi tafiya. Lafazin istiwa anan wato shine al-istikrar, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa li tastawu ala zuhurihi, shine tace la yastati'u an yastawiya ala zahril ba'ir, baya iya tabbata wato akan bayan rakumi. Maza an gane ku kenan? A takaice me take tambaya, shin zan iya masa hajji? Manzon Allah ya ce hujji an hujje kiki masa hajji. Kaga wannan dalili ne a bayyane wanda yake tabbatar da wanda girma ya cin masa ba zai iya zuwa yin hajji, ko in ya je zai wahala, to wannan za a iya zuwa a yi masa hajji a madadinsa. Wanda hadisi na gaba shine hadisin Abdullahi ibn Buraida daga mahaifinsa Buraida ibn Husayb, Allah ya kara masa yadda, ke cewa wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce da shi inna ummi matat wa lam tahujj afa ahujj anha, ta ce ya Rasulullahi, mahaifiyata Allah ya mata rasuwa ba tare da ta yi hajji ba, shin zan iya mata hajji? Qala na'am, manzon Allah ya ce kwarai hujji anha i hajji a madadinta. Wannan dalili na biyu kenan wanda yake tabbatar da mutumin da Allah ya masa rasuwa ba tare da ya yi hajji ba, to wannan za a iya masa hajji. An gane ko? Amma kar ka fahimci cewa ya takaita ga wanda bai taba yi ba, ko wanda ya taba yin hajji in Allah ya masa rasuwa za a iya masa hajji ta nafila akan cewa Allah ya sadar masa da lada. Hadisi na uku shine hadisin Abu Razi Al-Uqaidi, yaje ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ikara masa yadda, yaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna abi shaykhul kabir, yace ya Rasulullahi, lalle mahaifina dattijo ne wanda yake mai girma, ma'ana karfi ya gari, la yastati'ul hajja, baya da ikon yin hajji, wala al-umra, balantana umra, wala dha'ana, wato balantana maraita, ma'ana ya hau abun hawa ya tafi. An gane ko? Abwa'an shine wato maraita a Hausa, ko kuma ka ce lautawa, ma'ana ba zai iya hawan abun hawa ya tafi da kansa, kamar yadda ita waccan ta ce la yastati'u an yastawiya ala zahril ba'ir, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yawma dha'anikum wa yawma iqamatikum. Qala sai manzon Allah yace da shi hujja an abika wa atamira, imama haifinka hajji, manzon Allah yace kuma i masa umra, wanda duka waɗannan dalilai guda uku iya abinda suke tabbatarwa mamaci da dattijo da wanda yake ba shi da lafiya akan iya musu hajji, saboda shi ma tsohon rashin lafiya ne. Don haka a nan mara lafiya sai aka kiyasta shi akan dattijo. Duk wanda yake da rashin lafiya, rashin lafiyar da ba zai iya zuwa yayi hajji, kamar misali makauta ko gurguntaka ko wata rashin lafiya ta daban wanda ba zai iya ba, to wannan za a iya zuwa a yi masa. Illa kasancewar bayani ya gabata, ba kowa bai kan iya ma ko wani hajji sai wanda ya taba yi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi, manzon Allah ya ji wani sahabi lokacin da aka zo miqati na ihlal yana cewa labbaika an shubruma, manzon Allah sai yake tambaye shi wane ne ku shubruma, sai yake cewa dan uwana ne. Manzon Allah ya ce masa hajjta an nafsik, shin kama kanka hajji? Qala la, yace a. Manzon Allah ya ce masa hujja an nafsik thumma hujja an shubruma, manzon Allah ya ce farko dai jije ka kama kanka hajji, in kama kanka hajji bayan haka ima dan uwanka shubruma. Don haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana kenan duk wanda ya halatta a yi masa hajji to ba kowa zai masa ba sai wanda ya taba yi. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah, babu ma jaa fil umrati fil umrah awajibatun hiya amla. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس عن الحجاج هو ابن أرطاح عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تأتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم، قالوا الأمرة ليست بواجبة، وكذا يقال هما حجان، الحج الأكبر يوم النهر والحج الأصغر الأمرة. وقال الشافعي هو محمد بن إدريس الأمرة سنة لا نعلم أحد رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجبها. قال أبو عيسى كله كلام الشافعي باب منه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد هو بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الأمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جؤشم وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث بن عباس رضي الله عنهما حديث حسن، ومعنى هذا الحديث ألا بعث بالأمرة في أشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وابن محمد ابن حنبل الشيباني وإسحاق وابن إبراهيم. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت الأمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالأمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج. وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. Wato al-Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin umra a wajibatun hiya amla, shin umra wajibi ce ko ko ba wajibi bace? Zamu ga amsar wannan tambaya a ƙarƙashin hadisin da malam ya shigo da shi a ƙarƙashin baba, kuma ƙarin bayani akan haka zai zo. Shine malam ya shigo da hadisin Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari Allah ya ƙara musu yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil umra, an masa tambaya wato game da umra, aka ce da shi a wajibatun hiya, shin umra wajibi ce? Qala la, manzon Allah ya ce a'a. Kina me za a fahimta a'a? Ma'ana ba wajiba ce, ai laysat wajibatan. Sai ya ce amma wa anta atamiru huwa afdal, da za ku yi ƙoƙari ku yi umra, manzon Allah ya ce shi ya fi, ma'ana shi ya fi dacewa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma malam ya inganta shi, me yake cewa haza hadisun hasanun sahih, wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa, hadisi ne ingantacce, amma a taƙaice wato bai inganta ba, domin wannan marwayaci shine Hajjaj al-Hajjaj ibn Arqa al-Kufi. Malaman hadisi wato sun raunana shi, dan haka kamar yanda Ibn Hibban Allah ya ji kansa ya hakaito daga magabata yake cewa Abdullahi ibn al-Mubarak da Yahya ibn Sa'id al-Qattan da Yahya ibn Ma'in da al-Imam Ahmad, gaba ɗayan waɗannan shiga-shigai daga cikin malaman hadisi sun watsar da lamarin wannan marwayaci, ma'ana matsayinsa a wajensu wato matruk ne. An gane ko? Idan aka ce wannan marwayaci matruk ne, in ya rawaito hadisi, martabar hadisin shine da'ifun jiddan, sai dai in an samu hadisin ya zo ta wasu hanyoyi daban waɗanda za su iya ƙarfafarsa, wannan zai iya kaiwa martaba ta hadisi wanda yake hasan. To illa kasancewar duk hanyoyin da suka zo gaba ɗaya ba hanyar tauhinta game da illa, don haka dai a taƙaice hadisin bai inganta ba. Wanda shi hadisin inda ya inganta, to abinda zai tabbatar mana cewa umra ba wajibi ba ce, matsayinta wato sunna ne. Don haka anan malam ya hakaito maganganun magabata game da hukuncin umra, sai ce wa huwa qawlu ba'dhi ahli al-ilm, wannan fada ce ta wasu daga cikin malamai, qalu al-umratu laysat bi wajiba, suka ce umra ba wajibi bace, kamar yanda al-Imam Malik wato da al-Imam Abu Hanifa ko mu ce Malikiya da Hanafiya sun tafi akan cewa umra wato sunna ce ba wajibi bace. Menene dalilin su? Wato shine wannan hadisi wanda yazo a wannan baban, hadisin kuma bai inganta ba, irin su hadisin da yake cewa haji jihadi ce, umra wato nafila ce. Don haka anan malam sai yace wa kana yuqalu, wato lamarin ya kasance ana fada kuma hajjani. An gane ko? Umra da ita hajjin kanta ana cewa hajjani, ma'ana hajji biyu, al-hajjul akbar yawmun nahar, wato babbar hajji kenan ita ce hajji wadda take ta ranar layya, wal hajjul asghar karamar hajji wato al-umra ita ce umra, haka dai ake fada. Al-Imam Shafi'i yake cewa al-umratu sunna, yace ita umra wato hanya ce wadda take tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunna anan karka fahimci sunna sabanin wajibi. An gane ko? idan ka ji magabata sun ce maka sunna, to ba suna nihin sunna sabanin wajibi kamar yanda yake wajen malaman fiqhu, musamman waɗanda suke na baya-baya. Su magabata in ka ji sun ce maka sunna, abinda suke nihi aiki tabbatacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba bambanci tsakanin abinda yake wajibi da wanda yake mustahabi. To anan abinda yake nihi kenan dariƙa ce sabita lazima anin nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya ce wanda take tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda Ibnu Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya sallaci sallar gawa sai ya karanta Fatiha a bayyane, da aka gama sallah ya wayo ya faɗa ga jama'a ya ce na karanta Fatiha a bayyane, don ku san da cewa karanta Fatiha sunna ce ta annabin ku sallallahu alaihi wasallam. Ba yana nihi ba sunna sabanin wajibi, ma'ana hanya ce tabbatacciya, karanta Fatiha wajibi ne a koma wace sallah, sawa'an sallah ta farilla ko sallah ta nafila. An gane ko? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta Fatiha a cikin sallar shi. Kaga anan da yace sunna ce ta annabin ku, ba yana nihi sunna sabanin wajibi. Don haka anan al-Imam Shafi'i da yace al-umratu sunna, yace umra sunna ce, ma'ana hanya ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. La na'lamu ahadan rakhasa fi tarkiha, yace ba mu san daidai da mutum daya a cikin magabatan kwarai wanda yayi rangwame game da barin umra, cewa mutum yana iya bari. Yace ba mu taba sanin daidai da mutum daya daga cikin magabatan kwarai. Sai yace walaysa fiha shay'un thabitun bi annaha tatabu, babu wani abu na fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatacce wanda ke nuna cewa umra nafila ce. Yace daidai da hadisi dai babu. An gane ku? Babu daidai da hadisi daya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai nuna cewa umra nafila ce. Sai ce wa qad ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallama bi isnadin wa huwa da'if, yace hakika an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dangane, amma fa da'ifi, wanda ke nuna cewa umra wajibi ce, kamar yanda hadisin da yake cikin babu tambaya aka masa shin umra wajibi ce, sai ya ce a'a. Sai ya ce amma da za ku yi umra shi yafi, da wancan wanda yake cewa alhajju jihadun wal umra taqawu, hajji jihadi, jihadi ko wajibi ne, abinda ake nufi da jihad ai dole ce. Sai aka ce wal umra taqawu, umra ko nafila ce, wannan ma bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka yace la taqumu bi mithlihi al hujja, yace hujja ba ta tabbata da kwatancin sa. Anan zamu iya ƙara gane cewa ashe ba a kafa hujja sai da abin da yake inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ne abu ne tabbatacce sananne a wajen magabatan kwarai. Hukunci na addini baya tabbata imma al-Qur'ani ko kuma abin da yake inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'i na malaman al-umma. Amma duk hadisin da bai inganta ba, to wannan ba a kafa hujja da shi. Sai ya ce wa qad balagana, yace hakika labari ya cin mana, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yadda, annahu kana yujibuha, cewa Abdullah ibn Abbas ya kasance yana wajabta wato umra, kamar yanda wato Amr ibn Dinar yake cewa naji Qawus shine Kaisana al-Yamani, na fadar cewa naji Abdullah ibn Abbas yana fada yana cewa wallahi inna halaka rinatuha, yace na rantsa da ubangijin da ya halicce ni, yace lalle ita umra wato tsara ce ta haji, ma'ana sa'at ta ce, kamar yanda yake cikin Al-Qur'ani ubangiji ta'ala yace wa atimmul hajja wal umrata lillah. Da wannan aya Abdullah ibn Abbas ya tafi akan cewa umra wajibi ce, kuma ya ci gaba da bada fatawar wajibcin ta, saboda ubarni Allah ya caye wa atimmul hajja, ku cika haji, wal umrata, umra ma ku cika ta, sai ce lillahi, saboda ubangiji subhanahu wataala. Kaga lafazin umra anan ma'rufun ne alal haji, yanda Allah ya yi umarnin mu cika haji saboda shi, to haka yayin umarnin cewa mu cika umra saboda shi. to amma wanda suka tafi akan cewa umra ba wajibi bace, wannan aya ta wili suka mata, suka ce anan ayar abinda take nunawa ba tana nuna cewa a farko cewa umra wajibi ce, suka ce anan in har ka dau harami ka dau niyyar umra to cika ta ya zama wajibi, kamar yanda in ka dau niyyar haji cika hajin ya zama wajibi, suka ce anan al-itimam kin shine wajib, an gane ko? To amma kasancewar dalili ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake tabbatar da umra wajibi ce, wancan hadisi da ya gabata kafin wannan babi na Abu Razin al-Uqayli, an gane ko? Wanda ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa ya zama dattijo baya iya yin haji, shin zai iya masa? Manzon Allah ya ce masa hujja ana abika wa atamir, ima mahaifinka haji kuma yi masa umra, hadisi ne ingantacce. Kaga lafazin wa atamir yi masa umra, wannan kasancewar umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kai tsaye wajibci yake fa'idantarwa. Don haka kenan a takaice, haji dai magana mafi inganci mafi rinjaye, wannan umra a takaice magana mafi rinjaye umra wajibi ce, matsayinta ya wuce sunna, yanda kake da yanda Allah ya wajabta mana haji haka ya wajabta mana umra, kamar yanda ya ce wa atimul hajji wal umrata lillah. Don haka kasancewar wannan dama ce in mutum Allah ya kai shi kai tsaye yayi tamattu'i, wanda a tamattu'i kai umra kai haji abu na guru guda. Al-Imam Tirmidhi yake cewa kulluhu kalamu Shafi'i, dukkan wannan magana dukkan wannan zance wato zance ne na al-Imam Shafi'i, kenan tun daga fadarsa da yace wa qala Shafi'i al-umratu sunna har ka zo daidai gabar da yace an ibn Abu wannan wa kad balagana an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu kana yushibuha, wannan duka magana ce ta al-Imam Shafi'i, an gane ko? Wanda abin da yake tabbatar mana umra wajibi ce, kamar yanda ya tafi akan haka, kuma haka al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa shi ma ya tafi akan umra wajibi ce, haka malaman hadisi da sauran magabatan kwarai. Wato babi na gaba shine yace babu mina, wato wannan babi ne wanda yake da alaka kenan da baban da ya gabata, shine yazo da hadisin Mujahid ibn Jabr daga malaminsa Abdullahi dan Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa dakhalatil umratu fil hajji ila yawmil qiyamah, umra wato ta shiga cikin haji har izuwa yinin alkiyama, an gane ko? Ma'ana umra ta kutso kai ta shiga cikin haji har izuwa wato kiyama, ma'anar wato wannan jumla abu ne take, don haka anan malam ya biyo mana da tafsirin magabatan kurai menene suka fassara wato wannan lafazi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin fahimtar su ta wuce ta mu. Bada sai yake cewa wa fil babi, a wannan babi akwai hadisi an Suraka ibn Malik ibn Jushu, wato akwai hadisi daga Suraka ibn Malik da Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda, wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baban hadisin Suraka ibn Malik na cikin Sunanin Nasa'i, wanda ke cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace masa ba mu labari ya manzon Allah, shin umran mu ta takaita ga wannan shekara kawai da kace mu yi, domin kar mu manta ya gabata lokacin da aka iso Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce duk wanda bai koro hadaya ba niyyar shi ta haji ya kunce ta maida ta umra, wanda ya koro hadaya manzo Allah ya ce kar ya kunce haraminsa sai ran goma ga wata. To shine Suraka sai yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shin wannan umra ta mu ta takaita ni ga wannan shekara amlil abad ko kuma ya zama dindindin? Manzo Allah sai ya ce la ballil abad, yace bari wannan al'amari ne ya zama dindindin, dakhalatil umra umratu fil hajji ila yawmil qiyamah, manzo Allah yace umra ta shiga cikin haji har izuwa kiyama, shine malai ya ishara izuwa ga cewa akwai hadisi daga Suraka ibn Malik, an ce yara a musu magana da Allah. wato shine anan malamin yake cewa wato hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi ne kyaukyawa a takeice hadisi ne ingantacce sai ya ce wa ma'anal hadis yace ma'anar hadisin Allah ba'asa bil umrati fi ashhuril hajji wato ba laifi game da yin umra a cikin wata daga cikin watannin hajji ba laifi mutum yakan iya zuwa yaje yin umra wa haka za fassara Shafi'i haka al-Imam Shafi'i ya fassara hadisin wa Ahmad da al-Imam Ahmad wa Ishaq da Ishaq ibn Ibrahim wa ma'ana hadha al-hadith wato ma'anar wannan hadisi anna ahla al-jahiliya malam yace lalle wato maguzawa in aka ce ahlul jahiliya a takeice sune maguzawa al-jahiliya shine ma qabla al-islam abinda yake kafin zawwar musulunci shine ake kira da jahiliya kanu la ya'tamiruna fi ashhuril hajji sun kasance ba sa yin umra a cikin wata daga cikin watannin hajji an gane ko su a jahiliya in dai watan hajji ya kama wata daga cikin watannin hajji to ba magana yin umra falamma sha'a al-islam lokacin da musulunci ya zo rakhasa annabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi zalik Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi rangwame game da yin umra a cikin wata daga cikin watannin hajji fa qala sai manzon Allah yace dakhalatil umratu fil hajji ila yawmil qiyama umra ta shiga cikin hajji har izuwa kiyama ma'ana shine yace yani la ba'sa bil umrati fi ashhuril hajji ba laifi game da yin umra a cikin wata daga cikin watannin hajji sai yace wa ashhuril hajji watannin hajji sune shawwal da zulqa'ada da goma ga watan zulhijja kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa alhajju ashhurun ma'lumat hajji ubangiji ta'ala yace wasu watanni ne waɗanda suke sanannu to watannin hajji ko sune kenan shawwal da zulqa'ada da kwanuka goma na farkon zulhijja duk da cewa wasu malamai irin su al-Imam Malik sun tafi akan cewa da watan zulhijja gaba daya har izuwa karshen sa an gane ko magana ta biyu kenan shine kasancewar kwanuka goma na zulhijja wannan magana kuma ita ce mafi rinjaye waɗannan kwanuka sune kwanukan hajji wanda kenan mutum yakan iya kenan harama da hajji ko a ran 9 ga wata kenan kakan iya yin harama da hajji matukar alfijir da yake to ba idan alfijir yake to shine hajji ta riga ta kunci shine sai yace layin bagilin rajuli baya dacewa ga wani mutum lafazin ar-rajul la mafhuma lahu kar ka fahimci cewa to mashaya ya halatta layin bagilin rajuli baya dacewa ga dukkan mutumin da ke nihin yin hajji an yuhilla bil hajji wato ya dauka kamar yarsa game da yin hajji illa fi ashhuril hajji sai a cikin watannin hajji kaga a cikin ramadan ba za ka dau niyyar hajji ba ko abin da yake kafin haka kenan yau in aka ce watan sallar azumi ya tsaya watan shawwal tun a ran nan kana iya daukar niyyar hajji an gane ko bai tamattu'i a ran nan yakan iya yin umra sannan yayi jiran ran 8 ga wata sannan ya dau harami da hajji mai ifradi tun ran nan yana iya daukar harami in yaje yayi dawa furhudum sai ya ci gaba da zama a cikin ihrami ba zai kunce ihrami sai ran 10 ga wata kenan kusan kwana 70 yana cikin harami haka nan mai kirani kenan ran da aka ce watan shawwal ya tsaya yana iya daukar harami na hajji a ran nan in yaje yayi tawaful qudum yayi safa da marwa kenan sai ya ci gaba da zama a cikin ihramin sa sai ran 10 ga wata zai yi tahallulul awwal dadin fa'ida sai malam yace wa ashhurul hurum watanni masu al-hurma rajab yace sune watan rajab wa zulqa'ada da watan zulqa'ada wazul hijja da watan zul hijja wal muharram wato da watan al muharram wadannan kenan sune watanni wadanda suke masu alhurma kenan wannan dadin fa'ida ne domin ka bambanta watannin hajji kuma ka bambanta watanni masu alhurma watannin hajji kenan shawwal da zulqa'ada da zul hijja an gane ku watanni masu alhurma kenan sai ka dau da rajab da zulqa'ada da zulhijja da al-muharram uku a jere kenan ɗaya kuma yana tsakankanin juma'a da al-akhira kenan da watan sha'aban kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai ya ce haka za kala ghayru wahidin min ahli al-ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa ghayrihi haka yace ba daya ba ba biyu ba daga cikin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu su haka suka faɗa kenan a takeice wannan hadisi na nuna mana ba laifi bane mutum yayi umra a cikin wata daga cikin watannin hajji don haka kenan ya kulla alaka da shi baban da ya gabata babu ma jaa fi dhikri fadli al-umra qala haddathana abu kurayb huwa muhammad ibn al-ala ibn kurayb al-hamdani qala haddathana waki huwa ibn al-jarrah ar-ru'asi al-kufi an sufyan huwa ibn uyayna al-hilali al-makki an sumay huwa maula ibn huwa maula abi bakr ibn abdurrahman an abi salih huwa zakwan as-samman az-zayyat an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-umratu ila al-umra tukaffiru ma baynahuma والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح وتوانن بابيني واندكي بياني قمد أبن دي زولك منزان الله صلى الله عليه وسلم وتونا فضلا تيون قمرا كينام بايان وانشان بابي مالا يانونا مالا حكنشن قمرا تومينيني فضلتا معنا ساكمكون دا اكي سامو اكنينتا shine nan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa al-umratu ila al-umra tukaffiru ma bainahuma wato umra zuwa wata umra manzo Allah yace na kankare abinda ke tsakankanin su na zinubai misali idan kai umra a wannan shekara zuwa ta gaba wanda za ta zo ko shekara nawa kai wannan tsakanin duk abin da ka aikata na zunubi ubangiji subhanahu wata'ala na kankare maka a sanadiyar wannan umra da kai tambayar mu anan gaba ɗayan zunubai manya da kankana kamar yanda magabatan ƙwarai irin su Imamu Nawawi suka rinjayar da zunubin da irin wannan ibada ke kankarewa sune kankanin zunubai domin irin wannan ya maimaito a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kankanan ayyuka wanda ayyuka na ibada suna kankare zunubai kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana tafiya zuwa masallaci duk takin da zaka yi ana kankare maka zunubi sannan kuma ana daukaka darajarka an gane ko haka nan juma'a zuwa juma'a ta gaba kamar yanda yake cewa al-umratu ila al-umra sai yake cewa wa ramadanu ila ramadan yake cewa al-jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna izajtunibatil kaba'ir to dan haka kasancewar duk wani ibada da zaka ji an ambata cewa duk wanda ya aikata wannan ibada tana kankare masa zunubai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana har walla tana kankare zunubai tafiya zuwa masallaci na kankare zunubai jiran sallah na kankare zunubai bayan gama sallah mutun ya ci gaba da zama a gunsa yana ambaton Allah na kankare zunubai daga juma'a zuwa juma'a na gaba na kankare zunubai har da karin kwanuka uku to gaba ɗaya irin waɗannan suna kankare kankanan zunubai ne manyan zunubai abinda ke kankare su abu ne wanda yake daya-daya matukar mutum yana cikin kaidi na rayuwa shine kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wataala don haka Ubangiji ta'ala yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in har kuka nisanci manya-manyan abinda aka hane ku game da aikata su Ubangiji ta'ala ya ce mun dau alƙawarin za mu kankare muku miyagun ayyukan kuma ana kankanan zunubai sannan kuma za mu shigar da ku mashiga wanda take mai karamci ita ce aljanna a gobar kiyama don haka anan ya ce umra zuwa umra manzon Allah ya ce tana kankare abin da ke tsakankaninsu na zunubai sai ya ce wal hajjul mabrur wato karbabbar hajji shine ake nihi da alhajjul mabrur kamar yanda malamai suka fassara. Abinda ake nihi da karbabbar hajji ita ce hajjin da aka zo da ita kamar yanda ake bukata, duk abinda Allah ya shar'anta na rukunai da wajibai da sunnoni da mustahabbai mutum yayi kokarin zawa da su, ma'ana ka zo da ita akan tsarin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kyakkyawar niyya, to wannan ita ce ake kiranta alhajjul mabrur, wato hajji wanda take karbabba. Duk da cewa wasu malamai sun fassara alhajjul mabrur cewa hajjin da aka yi a gama ba tare da an yi wani abu na daukar zunubi ita ce hajji alhajjul mabrur, manzo Allah ya ce laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, irin wannan hajji ba ta da wata sakamako a wajen Ubangiji ta'ala a gobe kiyama face aljanna. An gane ku? Sakamakon ta a gobe kiyama wato shine gidan aljanna. Aljanna ko daman ita ce karshen wato guri na mumini, duk kai ka wanda mumini yake a rayuwarsa ta duniya famar da yake, ma'ana aljanna ta zama to makomarshi a gobe kiyama. Don haka wannan sai ka sanya shi a cikin layin kenan asbabu dukulil janna. An gane ko? Hajji din tana ɗaya daga cikin sabubba waɗanda suke sanya bawaye dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Don haka anan manzon Allah ya ce karbabbar hajji ba ta da wani sakamako a wajen Allah face aljanna. A takaice wannan hadisi yana nuna mana fadla ta umra. Umra tana kankare kenan zunubai. باب ما جاء في الأمرة من التنعيم. قال حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر هو الأدني أنهما قال حدثنا سفيان بن أيينة أنا عمرو بن دينار أنا عمرو بن أوس أنا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يؤمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم. قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح. وتوانم بابيني واندكي بياني جمد أبن دي زور رمضان الله صلى الله عليه وسلم نا لوكم أمرا وتودغ التنعيم. Tan'im wato sunan wani wuri ne wanda yake wajen Makka, tsakaninsa da Makka tafiya ce kamar ta mil hudu. An gane ko? Wanda dai a takaice at-Tan'im yau tana cikin garin Makka, a da wajen Makka ne, to amma yau Tan'im yana cikin garin Makka nan kenan kan hanyar Madina ita Tan'im take, wanda wurin a yanzu ya fi shahara da cewa Masjidu Aisha, amma gaba ɗayan unguwar abinda ake kiran wurin shine At-Tan'im. Shine kenan umra in zaka yi kenan ina ya dace aje shine At-Tan'im, kamar yanda malam yayi baba. Shine anan sai ya shigo da hadisin Abdurrahman ibn Abi Bakar Allah ya kara musu yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci shi Abdurrahman ayyu umira Aisha ta min at-Tan'im, ma'ana wato ya kai Aisha ta dauko umra wato daga nan Tan'im. Wannan kwa sababin yin haka Aisha ta kai kukanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yanzu jama'a za su koma da haji da umra, ita ta koma da haji kadai, wanda lokacin da aka zo Makka an kusa isowa an yada zango a wani dawa da ake kiran shi sarri jinin al'ada, sai ya zo ma Aisha Allah ya kara mata yadda, ta samu damuwa. Manzon Allah ya ce aikata duk abin da mai haji yake yi. Manzon Allah ya ce sai dai abu daya ba za ki yi dawafi ba sai kin samu zarki. To har aka kai ran 9 ga wata, ranar tsayuwa Arafa, jini bai tsaya ba Aisha Allah ya kara mata yadda, kaga dole kawai zuwa za a yi a tsaya Arafa a cigaba da ayyukan haji. Kasancewar Aisha ta samu sarki, lokaci ya riga ya kure, to don haka da aka gama ana shirin za a koma a ran 13 ga wata, sai take kai kukanta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya rasulullahi yanzu jama'a kowa zai koma da haji da umra, ni in koma da umra? manzon Allah sai ya sa aka dora ta akan raƙumi ya hada ta da dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakr. Manzon Allah ya ce ya kai ta can ta ni'im ta dauko harami ta shigo Makka ta zo ta yi umra. Sannan suka yi mahada a nan Wadul Muhassab, wanda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mahada da jama'ar sa washe garin 14 ga watan Zulhijja aka kama hanyar Madina. To shine a nan shine yake cewa lalle wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abdurrahman ibn Abi Bakr wato ya kai Aisha ta dauko umra wato daga Tanqi. Wannan shine dalilin da malamai suka ce dan Makka idan yana nihin yin umra kenan dan gari ko wanda yake mazauni ko kuma bako wanda ya riga ya iso kenan ya gama umrarsa ko ya gama haji, shi ma sai ka san ya shi a layin mazauna kenan. Idan yana nihin yin umra to anan zai fita zuwa ga Tanqi, duk da cewa a magana mafi rinjaye bai keɓanta ba da Tanqi. Ka fita wato bayan gari, ka fita daga cikin kenan zagayen harari, in ma ka je Tanqim, Tanqim a nan suka ce abinda ya sa manzon Allah ya ce ma Abdurrahman ibn Abi Bakr ya je da Aisha Tanqim, saboda Tanqim shine ya fi kusa daga cikin wannan da Makka daga cikin dukkan wajen harari.
Na'am,
shine ya fi kusa, duka mil hudu ne. Kaga yanzu in daga cikin garin Makka kace kana son ka je wajen harami na can wajen kusa, sai ka je kusan Arafa akalla sai kai tafiya ta fi kilo 12. An gane ko? Sai kai tafiya ta fi kilo 12 kafin ka fita daga cikin harami. To dan haka kasancewar kenan a nan duk dan Makka ko wanda yake mazauni idan yana nihin umra to sai ya fita can kenan wajen harami. In ma ya je Tanqim ko ya je wurin da ake kira jirana ko abin da yake kama da haka, ya je can ya dauko harami sannan ya shigo. Duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa miqat zaka je daga cikin mawaki to waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade, to amma wannan hadisi dalili ne a bayyane abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi mutum ya fita wajen harami. Duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa dan Makka idan yana nihin yin umra ba magana wato ya fita waje, kawai daga nan gidansa zai dau harami ya zo masallacin harami yayi. Suka ce wannan ba a taba samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da cewa zaman da yayi a birnin Makka manzon Allah bai taba yin umra ba sai da ya kaura har zuwa Madina. Duk umrar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ta ne daga waje manzon Allah daga Madina manzon Allah ya zo Makka yi. Dan haka suka ce wannan al'amari ne kawai keɓantacce ga Aisha. Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya ce to tunda manzon Allah ya umarci Aisha, wannan ku dalili ne a bayyane wanda na nuna cewa bai kadaita da ita ba, abu ne wanda aka shar'anta ma al'umma har zuwa kiyama. Duk wanda zai yi umra kenan zai fita zuwa wajen harami ya dauko harami sannan ya shigo Makka in dai dan Makka ne. Kenan wanda ba dan Makka ba shi kuma a miqati, kenan in ya zo miqati bai halatta ya ketare ba tare da harami ba. Shine malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa, hadisi ne ingantacce. Babu ma ja'a fil umrati min al-jirana. Qala haddathana Muhammad ibn Bashar huwa al-ma'ruf bi Bundar. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id huwa al-Qattan. An ibn Jurayj huwa al-Makki. An Muzahim ibn Abi Muzahim. An Abdul Aziz ibn Abdullah. أم محرش الكعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجئران ليلا مؤتمرا فدخل مكة ليلا فقضى أمرته ثم خرج عن ليلته فأصبح بالجئران كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سري فمن أجل ذلك خفيت أمرته على الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف لمحرش الكعب أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ويقال جاء مع الطريق موصول. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daukan umra wato daga jirana.
Na'am.
jirana wato sunan wuri ne wanda wato yana wajen makka wanda kenan yana kan tsakanin hanyar makka da ta'ifa shi a tanimu kamar yanda bayani ya gabata yana kan hanyar madina shi kuma jirana yana kan hanyar ta'ifa wuri ne wanda yake na musamman shi ne a nan wato malam ya shigo da hadisin muharrish wato al-ka'bi Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare manzon Allah ya fita daga wurin da ake kiran shi jirana mu'tamira manzon Allah na nihin umra fa dakhala makkata layla manzon Allah ya shiga birnin makka a cikin dare fa qada umratahu manzon Allah ya gama umrarsa a cikin dare an gane ko umra ba wani abu bane mai daukar lokaci kamar yadda bayani ya gabata in ba cin kosan jama'a minti 30 zuwa 40 ya ishe ka kai umra dawafi ne zaka yi kewayo bakwai idan ka gama kai raka'a biyu a makamu ibrahim sannan ka je kai safa da marwa kai kawo su bakwai shikenan sai kai aski umra ta ga kare to shine anan yace ya gama umrar sa a cikin dare thumma kharaja al-laylatihi anan bi ma'ana fi azrfiya kenan a cikin daren kuma manzon Allah ya fito daga birnin makka fa asbaha bil jiranati kaba'id manzon Allah ya wayi gari a nan jirana kamar anan ya kwana an gane ko kaba'itin aibiha kamar anan ya kwana falamma zanati shams min al-ghad da aka wayi gari wato rana ta karkata ma'ana az-zuhr tayi kharaja min badin sarif manzon Allah sai ya fita wato daga cikin wato dawan nan wanda ake kiran shi sarif hatta ja'a ma ad-dariqi jam'in bi batni sar wato yazo tare da hanya kenan hanyar musdalifa kenan wanda take cikin kenan sar an gane ko manzo Allah daga nan kenan bayan az-zuhr ya fita daga nan kenan jirana an gane ko daga cikin wurin da ake kiran shi sar manzo Allah yazo kenan kan hanya hanyar da take hanya ce ta musdalifa wanda kenan take nan cikin sar sai yace fa min ajali zalika khafiyatu umratuhu ala an-nas adalilin haka ne wato umra ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta koyu ga jama'a da yawa daga cikin sahabbai wannan umra da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai basu san da ita ba saboda cikin dare yaje ya gama kuma ya dawo ya kwana ana kamar ba a yi komai ba kenan jirana shi ma wuri ne wanda yake wajen makka wanda kasancewar ita kuma wannan umra bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yakin Hunayn ne manzon Allah ya yada zango a nan jirana anan manzon Allah ya raba ganima ta yakin Hunayn kuma daga nan manzon Allah ya shiga makka a cikin dare yaje umra kuma ya dawo sannan kuma aka kama hanya da aka wayi gari kenan bayan az-zuhr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yazo kan hanya hanyar da take Muzdalifa kenan daga nan sarri shine yace saboda haka kenan umrarsa ta koyu ga jama'a Al-Imam Tirmidhi ke cewa wannan hadisi ne kyaukyawa hadisi ne gare kenan garaba wadda take nisbiyya an gane dan haka yace wala na'rifu li muharrish al-ka'bi an-nabi sallallahu alaihi wasallama gaira hadha yace muharrish al-ka'bi ba musamba yana da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba wannan ba sai yace wa yuqalu ja'a ma'ad-dariqi mawsul wannan lafza kasancewar kuskure ne daga cikin marubuta amma a asalin nuska ta al-Imam Tirmidhi babu wannan lafza an gane kwata kwata babu ita na cewa wa yuqalu ja'a ma'ad-dariqi mawsul ne insha Allah ta'ala da kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك